Yan bindiga sun hallaka basaraken garin Yalum a karamar hukumar Wase a jihar Plateau tare da wasu mutane biyu. A daren jiya Litinin ne yan bindiga da ba tantance su ba suka fada garin Yalum suka hallaka mutane suka yi garkuwa da wasu mata suka kuma jikkata wasu mutanen. Wani mazaunin yankin da ya bukaci saka ya sunansa saboda tsaro yace yankin nasu ya zama dagar yaki.
Jiya dai misalin karfe 9 da yan wasu mintuna
na dare
wato yan ta'adda sun je garin Yalum inda suka kashe sarkin garin ya hada da wani malami da ake ce masa Malam Ibrahim da wani kuma wani matashi suka yi kuma garkuwa da mutane uku wanda ya hada da mata guda biyu sannan kuma suka raunata mutane guda uku. A yanzu haka maganan da nake fada miki a yau ma bayan hukumomi sun bi su tun a jiya da daddaren hari zuwa yanzu suna na adaji suna fafatawa da su garin kamfani yanzu haka maganan da nake fada miki ba zuba da jumawa ba sun yi huta ba kadan ba wanda lamarin ya kai ga hadda jikata wasu jami'an tsaro guda biyu. Gaskiya abubuwan sun ta'azzara ba kadan kadan ba duniya yanzu haka gabar da yamma kudu da arewa ko ta ina su ne suna wasu suna fita da shanukai waɗansu kuma suna tafiya yankin su. Sannan galibin lokuta idan mutane idan hukumomi suka zo suka shiga kamar ta kudu to waɗansu sai su buya kamar ta gefen arewa sai su zo su yi su kashe hukuma ko kuma su jikata mana mutanen da suke kai kawo na sufurin mana abubuwan da muke samu muke sawa. Gaskiya tsakani da Allah muna cikin garari muna cikin matsala sosai na tashin hankalin barazanar abubuwan da muke amfani da shi na more rayuwa.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau DSP Alfred Alabo ya tabbatar da aukuwar harin sai dai ya ce har lokacin da nake magana da shi bai samu cikakken bayanai daga DPO yankin ba.
They are in the bush now trying to fish out. I've been calling them, their number is not going through.
Yace DPO yankin da duk wani da ya kamata in samu bayani daga gare su sun shiga daji kuma lambar wayar su ba ta shiga.
But it is true, it is known, everybody know already that something happened in that place, but I have to respond with accurate facts so that I will not mislead people.
DSP Alabo yace gaskiya ne kowa ya san cewa wani abu ya faru a wurin amma sai na samu sahihan bayanai don kar in bada bayanan da ba na gaskiya ba. Dazukan da ke kananan hukumomin Wase da Kanamdai kusan za a iya cewa 'yan ta'adda sun mamaye su inda al'umomin ƙauyukan yankin ke neman ɗauki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.